الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، bayan haka ƴan uwa, muna ƙara jaddada yabo na musamman da godiya da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci, a wannan safiya ta ranar Juma'a, a wannan majlisi namu mai albarka mai suna Muntadal Muta'addibin, domin ci gaba da karatukan mu na lugha, musamman daga cikin littafin al-maqamat, maqamata Sheikhul Imam Abu Muhammad Al-Qasim Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Uthman Al-Hariri Al-Basri rahimahullahu ta'ala. A yau muna 23 ga watan Zulhijja, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1443, wanda ya dace ma 22 ga watan 7 shekara ta 2022. Darasi da ya gabata a jiya mun gama makama ta 12, wadda ake kiranta da suna Ad-Dimashqiyya, wanda a cikinta muna da faɗakarwa ɗaya-ɗaya a daidai gabar da yake faɗa lokacin da wato suke neman madugu wanda zai jagorance su a cikin wannan tafiya da za su yi. Shi ne yake faɗa, qalan rawi fastaqula ana minhu til al-khifara, kenan a lokacin da shi wannan wato mutumin wanda ke gefin su, wanda yana jin duk abin da suke faɗa, shine yake cewa da su, ya qaumu, yace ya ku jama'a, li yufrikh karbukum, wato damuwar ku da bakin cikin ku wato ya gushi. Wanda bayani ya gabata, lafazin li yufrikh wato min al-farkh ne, idan aka ce al-farkh wato shine dan tsako, kenan yadda ɗan tsako yake fita daga cikin ƙwai ya bar kulhur, to shine yayi amfani da wannan kalima cewa duk wani bakin ciki da duk wata damuwa dake tattare da ku wato ta gushi. Waliya aman sirbukum, jama'ar ku wato su amuntu, ko kuma waliya aman sirbukum, wato zukatanku wato su amuntu, domin lafazin sir kar mu manta bayani ya gabata yana daukan ma'anar jama'a, shine ake kira garki kenan. Kamar yadda Imrul Qais yake faɗa, fa anna lana sirbun ka annani ajahu azara dawarin fil mula'il muzayyali, sir garki kenan. Me yake nihi waliya aman sirbukum, jama'ar ku su amuntu, ko kuma ka dauke shi akan rai ko ka ce zuciya, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jismihi wa indahu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bi hazafiriha. Shine sai ya ce, fasa akhfurukum bima yasru ra'akum, da sanni zan madugunce ku da abin da zai yayi firgicin ku. wa yahudu dawakum, abinda zai bayyanar da me kauyar ku da ji da bi wato zuwa gare ni. Qala rawi, marwaycin sai yake fada, fastaqula ana minhu ila al-khifara, sai muka nemi cewa ya nuna mana hakikanin madugunchin sa. Wa asnaina lahu al-ja'alata an-sifara, muka daukaka masa lada game da jakadancin da zai mana tsakaninmu da madugu wanda zai jagorance mu. Wannan shine fadakarwa mu, an gane ko? Wa asnaina lahu al-ja'alata an-sifara, a wajen tafsirin wannan kalima idan aka koma mun danyi kuskure wajen ma'ana, amma anan menene hakikanin? Wa asnaina lahu al-ja'alata an-sifara, muka daukaka masa ladan da zamu biya shi game da jakadancin da zai mana kenan tsakaninmu da madugun da zai jagorance mu. Kenan anan shi ya zamanto shine jakada wanda zai nema musu madugun da zai jagorance su. Fa za'ama annaha kalimatul lutinaha fil anami fil manami, sai rai cewa ai madugun cinsa wasu kalimomi ne da aka lakanta masa a cikin bacci. Shine dai kamar yadda bayanin ya gabata. Kenan zamu tashi darasi na yau. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, al-maqamatu thalithata ashara al-bagdadiyya, malam Allah ya ji kansa na fada wannan maqama ce ta 13 wadda ake kiranta da suna al-Baghdadiyya, wato ta birnin Baghdad, wanda Baghdad dai birni ne wanda yake mai daddan tarihi, kuma a duk cikin birane na duniya waɗanda wato suka taka rawar a zo a gani game da ilimi na addini, to Baghdad tana daga cikin wato layi na farko, saboda duk wani malami wanda yake kasaitacce mashhurin malami, to a cikin tarihin shi sai an bincika ya je birnin Baghdad ko bai je ba. Kamar yadda al-Imam Ahmad Allah ya ji kansa dan sa yake tambaye shi, Abdullahi yake cewa baba naji kai tafiye-tafiye a wajen neman ilimi, amma yana cewa wannan akan maganar wani mashuhurin malami ne wanda aka yi shi a birnin Baghdad, wanda dan sa yake masa tambaya yace naji an ce ka je birnin Baghdad amma ban ji ba cewa ka rawaito hadisai daga gunsa. To shine sai yake bashi labari, yake cewa ya kai dana, ran da na shiga birnin Baghdad na halarci makarantar wannan malami, sai ya zamanto wasu daga cikin ɗalibai sun munana ladabi, suna fike alƙalami a nan makaranta. A wannan lokacin malamin ya yi fushi ya rufe makarantar, ya ce sai shekara guda, ya ce kafin shekara ta dawo Allah ya masa rasuwa. A takaice dai mu abinda muke so mu sani, birnin Baghdad birni ne wanda yake ya shahara da wato malamai na addini, wanda makaranta ta wuce a lissafa. To shine yake cewa rawal Harith ibn Hammam, al Harith ibn Hammam ya rawaito annahu qala, shi yake fada, nadautu bi dawahi az-zawra'i ma'a mashiyakhatin min ash-shu'ara'i, yace wani lokaci na zauna bi dawahi az-zawra'i, wato a gefin asasannin az-zawra, wato ƙorama ta birnin Baghdad, ita ce ake kiranta Dijla, wanda ita wannan ƙorama tana gabacin wato birnin Baghdad. Wannan yanki an ambace shi da cewa az-zawra domin al-qiblar wato a karkace take, an ciro shi ne kenan min iziwirar, idan aka ce alziwirar shine wato karkacewa, to shi yasa wannan jahar ake kiranta az-zawra. Lafazin nadautu an ciro shi ne daga nadin, an gane ko, domin kar mu manta bayani ya gabata, in aka ce nadin kace nadin ko kace nadiyun ko kuma kace muntada, mazauni inda jama'a suke haduwa su shakata su tattauna, shine yace nadautu na zauna bi gawahi zaura, wato asasannin zaura shine gabacin Baghdad. Lafazin gawahi jam'i ne na bahiya, bahiya bi ma'ana nahiya, waznan wa ma'anan. Sai yace ma'a mashiyakatin, tare da dattawa, mina shu'ara'i, wato na mawaka. La ya'alaku lahum mubarin bi gubarin, duk wani mai bujurowa da wata kura baya ratayuwa da su. Wala yajri ma'ahum mumarin fi midmarin, mumarin mai gaddama da jayayya. Wala yajri ma'ahum, baya sukunyawa tare da su, fi midmarin a fagen su kuwa. Ma'ana duk wani wanda yake mai hayaniya, to baya tare da su. Sai yace fa afaduna fi hadithin yafdahu al-azhara, wato sai muka kwararu, muka kwarara a cikin wani zance, yafdahu al-azhar, zancen da yake kunyatar da wato furen itace, wato hatta da furen itace sai ya ji kunya. Ka san in mutun yana ganin cewa shi mai kyau ne fitowa yake fili, to a lokacin da ya ga wanda ya fi shi kyau, sai kaga yana famar dukewa, yana famar labewa. To wai shine anan kyawun zancen ya kai huran icce, sai ya kunyata sai ya ja da baya. Shine yace fa afaduna, wato sai muka kwararu, fi hadisin a cikin wani zance. Lafazin fa afaduna min al-ifada ne, al-ifada shine kwararuwa cikin abu, kamar yadda can Ubangiji ta'ala ke faɗa, fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha inda al-mash'aril haram, kuma ka koma cikin suratu Yunus, wa ma takunu fi sha'anin wa ma tatlu minhu min qur'ani wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaykum shuhudan idh tufiduna fihi. Sannan suratu Nur, wa laula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fi ma afadtum fihi 'adhabun 'azim. Sayyati ila anna safna an-nahara, har aka kai lokacin da muka raba yini tsakiya, an gane ko, ma'ana tun safi sai da muka kai rabin yini, shine yace ila anna safna an-nahara, har aka kai lokacin da muka raba yini wato tsakiya. Falamma gaba darrul afkari wasabati nufusu ila al-awkar, yace lokacin da darrul afkar, wato tsiyayar hantsa ta tunani, gaba wato ta kafi, wasabatin nufus, rayukan jama'a suka karkata, ilal aukar, wato izuwa shikarsu. Lafazin gaba ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wakila ya ardublai ma'aki wa ya sama'u aqli'i wajiba lama'u wa qudiya al-amru wastawat 'ala al-judi, shine yace falamma, lokacin da gaba darrul afkar, wato tsiyayar nono ta hanzar tunani, wato ta kashi. Me yake nihi anan? Kinaya ce yake game da abubuwan da suke zawwa da shi na zance, wato ya tsaya. Sai yace wasabatin nufus, rayukan jama'a suka karkata, ilal aukar, izuwa shikarsu. Lafazin wasabat min sabayasu sabwan, an gane ko, sababi ma'ana ya karkata gaya can fadar alfazazi sabauta ila dunya wa zullubi la yasbu wa garraka min hassan mubadinu halharbu shi ne yace wa sabatin nufus rayuka wato suka karkata ila al-awqa ila al-awkar wato izuwa shekarsu lafazin awkar jami'i ne na wakr idan aka ce al-wakru shi ne wato shekar tsuntsu gidan tsuntsu kenan kamar yadda Imrul Qais yake faɗa yana cewa ka anna quluba tayri ratban wa yabisan lada wakrihal unnabi wal hashakul bali ka anna quluba tayri ratban wa yabisan lada wakrihal unnabi wal hashakul bali yace ka anna quluba tayri yace ka ce zukatan tsuntsaye ratban wa yabisan dinya da wadda take musassa lada wakriha wato a cikin shekarsu al-unnabu kace gondar dawaci wal hashaful bali da dabino wanda yake bushashshe wanda yake tsohon dabino wannan baiti suna sanya shi daga cikin baituka wadanda suke cike da fasaha wanda tashbihi ne yana wannan wadanda suke raqban din su ne ya kamanta su da al-unnabu wanda suke kuma yabisa su ne ya kamanta su da alhashaful bali ka anna qulubat dairi ratban wa yabisan lada wakri halun nabu walhashaful bali ashahid dai alwakru shine wato shekar tsuntsu kenan gidan tsuntsu sai yace lamahna ajuzan tuqbilu min albuudi wa tuhdiru ihdar aljurdi yace sai muka hango wata dattijuwa tuqbilu min al-bu'di tana gabatowa daga nisa wa tuhdiru tana halartowa ihdar al-jurdi irin halartowa ta ingarman doki rangasu idan aka ce al-jurd shine ingarman doki kuma wanda yake mai gajeran gasu sai yace wa qadista tilat sibiyatan tana biye da wasu kankanan yara an hafa min al-magazi wanda sun fi mazari rama lafazin al-magazi jami'i ne na migzal idan aka ce migzal wato shine mazari an san mazari shine wanda ake nada wato zare wanda zaka ga masaka suna wannan mulmula shi da ana wannan ana nada zaren auduga a jikin shi yanzu yau sai dai ka same su wajen masu zubi masu zubin surfani masu zubin riga shine ake kira wato al-migzal an hafa mina da magazin wanda sun fi mazari wato rama wa adafa mina da jawazi wanda kuma sun fi ƴaƴan takwab wato rauni lafazin jawazi jami'i ne na jawzan idan aka ce jawzan wato shine dan takwab an san dan takwab ma'ana dan tantabara kenan sai yace fa ma kadzabat izra'atina an aratina fa ma kadzabat wato bata yi jinkiri ba sukan fada sukan ce fulanun kadzaba an yaf'ala kaza ma'ana kadzaba anan bi ma'ana shine ai labisa wa abda shine yace fa ma kadzabat ma'ana bata yi jinkiri ba izra'atina lokacin da ta hango mu an aratina sai ta bujuro mana hatta idza ma hadaratina lokacin da ta halarto mu qalat sai ta fada tace hayyallahu al-ma'arifa Allah ya gaishe da fuskokin mutanen ƙurai wa in lam yakunna ma'arifa koda basu zamanto ba an san su gani ko hayyallahu al-ma'arifa Allah ya gaishe da fuskokin mutanen ƙurai wa in lam yakunna ma'arifa koda kwata-kwata ba a san su ba tace ililamu ya ma'alal amil ililamu ya ma'alal amili wasimalal aramil tace ku yi sani ya wanda ku ne mafaka ta mai guri wanda yake mai kauna mai fatan ya samu wasimalal aramil ya wanda ku ne wato masu taimakon mabukata lafazin aramil jam'i ne na armal idan namiji ne a ce armal in mace ce ce a ce armala wanda asalin kalimar wato ana amfani ne ga wanda yake mabukaci wanda kwata kwata komai ya kare a gunsa wanda kar mu mance shine yake cewa murmil in aka ce murmil mai kararren guziri kenan to dan haka akan ce qaumun aramil koda babu mata a cikin su dan haka ita kanta macin da mijinta ya mutu da ake kiranta armala ba komai yasa ake kiranta illa kasancewar wanda ke daukan dawainiyarta babu shi kenan komai ya tsaya wanda wannan yana daga cikin allamiya wadda Abu Talib ya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa wasu suna dangantawa zuwa ga Al-Abbas ibn Abdul Muttalib amma in ka koma cikin asiratun nabawiyya ta ibn Hisham zaka ga wannan lamiya gaba dayanta ta Abu Talib ce da yayyabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ta ne yake cewa wa abyadu yustasqal ghamamu bi wajhihi simalul yatama ismatul lil aramili wa abyadu yustasqal ghamamu bi wajhihi simalul yatama ismatul lil aramili shine anan yace wasimalal aramil ya wanda sune wato masu taimakawa mabukata tace anni min sarawatil qaba'il tace ya ku jama'a ku san da cewa ni ne wato ina daga cikin manya masu mutunci na kabilu wasariyatil aqail kuma ina daga cikin shugabanni na manyan mata waɗanda suke zababa lafazin sariyat jam'i ne na sariya in aka ce sariya kenan sayyida shugaba dan haka in namiji ne ake cewa as-sariyu kamar yadda can gaya can qadija ala rabbuki tahtaki sariya ai sayyida shine annabi Isa alaihi salam kuma lafazin as-sariyu yana daukan wato shine idan ruwa dan haka wasu daga cikin malaman tafsiri sukan fassara qadija ala rabbuki tahtaki sariya ma'ana idan ruwa shine marmaro wanda yake na ruwa ko kuma ka fassara shi akan cewa shugaba lafazin al-aqail jam'i ne na aqila idan aka ce aqila wato ita ce babbar mace wadda take mai daraja mai mutunci zababba kenan kamar yadda Imrul Qais a cikin waƙar sa yake faɗa qalilan ya murabi ala ummi jundabi nuqabilu bana til fuadil mu'abbabi fa innakuma in tunzirani sa'atan min ad-dahri tanfa'ani lada ummi jundabi alam tarayani kullama jitu darikan wajadtu biha tiban wa illam taqayyabi aqilatu atrabil laha la damimatun wala zatu khalqin in ta'ammalta ja'anabi ash-shahid chaye aqilatu atrabil ita ce zababba daga cikin tsare kunta ma'ana dus annunta tafi su ta kire su aqilatu atrabil yace laha la damimatun yace la damimatun ba mace bace wadda take mummuna wala zatu khalqin in ta'ammalta ja'anabi kuma ba mai muguwar dabi'a bace da mummunan hali an gane ku in ta ammalta in har ka lura da lamarinta ash-shahid dai aqila wato zabab mace babbar mace wadda take mai daraja mai mutunci shine anan tace wasariyatil aqail ina daga cikin wato waɗanda suke shugabanni na mutane waɗanda suke zababa daga nan ne aka ciro sunan aqilu kenan duk da cewa Hausawa sun gurguntar da shi haqilu suke cewa idan aka ce aqil kenan zababbe sai yace lam tace lam yazal ahli wa ba'ali yahulluna sadra tace dangi na da miji na basu gushe ba ya hulluna sadra wato suna sauka gaban taro na jama'a duk inda jama'a suka taru to su ne a gaba lafazin ba'al miji kenan ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha kuma ga ya can wa buqulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha tace lam yazal ahli dangi na basu gushe ba wa ba'ali da mijina yahulluna sadra wato suna sauka gaban taro na jama'a duk inda aka hadu to sune a gaba wa yasiruna alqalba kuma suna tafiya a tsake tsakin runduna ka san ita runduna kamar yadda suka fada kashi biyar ce akwai maqdama akwai saqa akwai maimana akwai maisara akwai kuma qalb akwai waɗanda suke masu shiga gaba sannan akwai kuma saƙa su ne waɗanda suke tsayawa a can baya wanda suke ilkizo jama'a suke kurowa akwai maimana masu tsayawa a bangaren dama akwai masu ai maisara masu tsayawa a bangaren hagu akwai alqalb wanda su kuma a tsakiya suke to su wane ne a tsakiyar runduna shi wa gabanni saboda su ta ko ina kare su ake an gane ku ta ko ina kare su ake ka taba ganin shugaba motar shi a ce shi tace a hurku sai dai wasu su shiga gaba wasu su biyo baya wasu a bangaren dama wasu bangaren hagu shi kuma a tsakiya shine tace wa yasiruna alqalba wato suna tafiya a tsake tsakin wato rundunar yaki wa yumduna adh-dhahra kuma su ne suke dora jama'a wato akan raqumma idan aka ce adh-dhahr raqumin da ake iya hawa bayan shi ayi bulaguro wa yumduna adh-dhahra su ne suke dora jama'a wato bayan raqumi wa yuluna al-yada kuma su ne suke bayar da ni'ima ga jama'a ko kuma ka ce al-yad wato kyauta kenan wanda kar mu manta bayani ya gabata yana daga cikin ma'anar al-yad wato shine ni'ima kamar yadda al-mu'awwila suka fassara fadar Allah subhanahu wa ta'ala bal yadahu mabsuutatani yunfiqu kayfa yasha bal yadahu suka ce ay bal ni'imatahu wanda wannan tawili ne wanda yake batacce hannun Allah subhanahu wa ta'ala hannu ne na hakika shi kadai ya san yadda hannunsa yake domin shi ya tabbatar ma kansa wassama abanainaha bi aidin wa inna la musiun kuma shi ya fada qala ya iblis ma mana'aka anta sujuda lima khalaqtu bi yadayya kuma shi ya fada awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'aman fahum laha malikun kuma ya fada innal ladhina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una allaha yadullahi fawqa aydihim kuma ya fada wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyama was samawati madwiyatun bi yamini kuma haka manzon sa ya fada innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil layli liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'un layli hatta taqulu ash-shamsu min maghribiha kuma ya fada yadullahi mal'a la tajiduha an-nafaqa shine anan yace wayuluna al-yada wato sune suke bayar da ni'ima wato ga wani falamma ardaddahrul a'abada lokacin da zamani ya halakar da al-a'abad wato matimaka lafazin al-a'abad jami'i ne na abud idan aka ce al-abud shine wato mai taimaka mai taimako da agaji kamar yadda ubangiji ta'ala ke fada wa ma kuntum muttakhizal mudhillina abuda sai tace wa faja'a bil jawarihil akbada wato wa faja'a ya halakar da al akbad wato hanta bil jawarihi wato game da gabbai ko kuma kace bil jawarihi wato da maraunantansa lafazin al-jawarih jam'i ne na jarih idan aka ce jarih bi ma'ana kasib, abinda ake tsuruwuri ake harauta da shi, na kare ne ko zaki ko damusa ko miki, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa wa ma allamtum minal jawarihi mukallibin, shine tace wa faja'a, lafazin faja'a minal faji'a ne, idan aka ce faji'a ma'ana shine musiba, wa faja'a ya halakar da al-akbad, wato hantar jama'a bil jawarihi, wato da maraunantansa, wanqalaba zaharan li batni, zamanin wato ya juya baya ya koma ciki, an gane ko fa'ilu inqalaba sai ka kaddara shi shine addaharu, ai wanqalaba zaharan li batni, ma'ana zamani ya juya ciki, ya juya baya wato ya koma ciki, shine a Hausa ake cewa juya hannun agogo baya kenan, lamari ya canza, shine a Hausa ake cewa kenan ya juya hannun agogo, ma'ana ya canza lamarinsa, shine su ku Larabawa suke faɗa in qalaba baharan li batni, ma'ana ya juya baya wato ya koma ciki kenan, lamari ya canza. Tace naban naziru, wanda yake wato mai kallon su da duk wata kima, na ba wato sai ya nisanta, ma'ana ya ɗaukaka ya dina kallon su, duk wanda yake ganin su da wata daraja da wata kima sai ya dina kallon su. Wajafa al-hajimu, wanda yake mai gadi, wajafa shi ma sai ya ƙaurace, al-hajimu wanda yake mai tsaro kenan, wanda yake tsayawa akan mutum ya yi gadin sa. Wa zahabati al-aynu, tace wato kudi wato sai ya halaka. Wa fuqidat ar-raha, kwata kwata wato aka rasa wannan hutu. Wa fuqidat ar-raha, aka rashi hutu. Wa salada az-zandu, wato ashana da ake kestawa, wa salada ita ma sai ta yi tsauri, ta tsaurare. Ga yacin kallazi yunfiqu malahu ri'a'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir, kama saluhu kama wannan wallazina yunfiquna amwalahum ri'a'an nas wa la yu'minuna billahi wal yawmil akhir, fa masaluhu kama sali safwanin alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda, shine tace wa salada zandu, ma'ana ashanar da ake kestawa wato sai ta tsaurara, ta tsaurare ta yi tsauri. Wa wahanatil yaminu, karfi wato sai yayi rauni. Wa wahanatil yaminu, wato karfin jama'a sai yayi rauni. Ga yacin fadar Allah subhanahu wata'ala, walau taqawwala alaina ba'd al-aqawili la akhadhna minhu bil yamini ay bil quwwa, lafazin wawahan wawahanat minal wahanni, ga yacin fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa wasaina li insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahan, kuma ga yacin wa inna awhana li buyuti labaytul ankabut law kanu ya'lamun. Wawahanatil yaminu, wato karfi wato sai rauni. Wa ba'al yasaru, wato yalwa sai ta tuzarta, duk da cewa anan kamar yadda ya gabata ne a waccan makama wanda ya ringa siffanta, ya ringa isti'ara game da wato allura, nan ma in ka dauka dukkan gabbai ne waɗanda suke na jikin mutum yake amfani da su akan hali da yanayin da su waɗannan jama'a suka shiga. Yanzu misali idan ka dauka tun daga fadar sa, falamma ardad dahrul a'abad, kaga lafazin a'abad jam'i ne na azud, idan aka ce azud shine nan damtsi, ka dauki aljawari sune gabbai, abinda ya shafi hannu da kafa. Idan ka dauki lafazin al-akbad jam'i ne na kabid, hanta, sannan kuma ga zahar, sannan ga batan, sannan ga annazir, sannan kuma ga alhaji, wato shine wato fatar ido wanda take rufe ido, sannan kuma ga al-ayn idan kansa, ga arraha shine tafin hannu, sannan ga al-zand shine wato kusurwa nan gwiwar hannu shine ake kira zand. Sannan ga al-yamin hannun dama, ga al-yasar hannun hagu, ga al-marafiq jam'i ne na mirfaq. An gane, sannan kuma ga saniya, sannan kuma ga na. To anan duka yana magana ne akan yanayin da suka shiga yadda ya canza. Shine anan kaga kaza ka iya fassara cewa wa wahanatil yaminu, hannun dama ta yi rauni, wa ba al-yasaru hannun hagum ya tozarta, wa banatil marafiq wato kusurwa suka nisanci juna. Shi kuma anan al-marafiq abinda yake nihi ma'ana duk wani abu wanda za a nemi taimako da agaji da shi, wa bana, wa banat wato yayi nisa. Walam yabqa lana saniya, kaga saniya in aka ce saniya mufrad ne, jammun sa shine sanaya. In aka ce sanaya wato su ne waɗannan haƙura na gaba, biyu a sama biyu a ƙasa. Lafazin nab mufrad ne, jammun sa shine aniyab, haƙura waɗanda suke na gefi, waɗanda suke masu tsini. To amma me yake nihi da saniya anan? Matashiyar taguwa. An gane ko? Shine yace walam yabqa lana saniya, wato wata matashiya ta taguwa bata rage ba gare mu, wala nabun wato ko tsohuwar taguwa ita ce wanda take babba. Sai yace famuz igbar wa famuz igbar al-aish al-aqdar, tun lokacin da wato rayuwa wadda take tsanwa shirt wato tayi kura, wazwar al-mahbub al-asfar, abun so abun kauna al-asfar, rawaye rawaya shine kudi, wazwarra wato ya karkace gabarin mu. An gane ko? Ga yacin watar shamsa idza qala'at tazawaru an kafihim zat al-yamin, tace iswadda yawmi al-abyad, iswadda yawmi al-abyad, yini na wanda yake fari wato sai ya yi baki, sai ya koma baki. Wa biyabba faudi al-aswad, sharan kaina al-aswad wanda yake baki lut. Wa biyabba wato sai ya yi fari, ma'ana hurhura duk ta furciko, kenan hurhura ce ta wahala. Tace iswadda yawmi al-abyad, yini na wanda yake fari wato sai ya yi baki. Wa biyadda faudi al-aswad, sharan kaina al-aswad wanda yake baki. Wa biyadda wato sai ya yi fari, ma'ana hurhura duk ta furciko. Tace hatta rasali al-adu al-azraq, har wato makiyi wanda yake mai jan ido, mai tsananin kiyayya. Rasaliya ma'ana ya tausaya mu. Idan aka ce al-azraq, aka ana fassara shi da ja, amma ba ja bane, shine ake kira a Hausa da gwalo kenan, ko kuma shine kake kira bulu. An gane ku? Shine al-azraq. Jam'un shine zurb, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke faɗa wa nahshurul mujrimina yawma idhin zurqa. To amma me ake nufi da al-adu al-azraq, makiyi wanda yake mai tsananin kiyayya? Shine tace hatta rasa liya al-adu al-azraq, har makiyi wanda yake mai tsananin kiyayya wato ya tausaya mu. Fa habbada al-maut al-ahmar, nace ina ma a ce mutuwa wadda take ta kai tsiye wato ta zo ta mamaye ni. Fa habbada al-maut al-ahmar, har na kai ina gurin ina cewa madalla da mutuwa wadda take ta kai tsiye. Idan aka ce al-maut al-ahmar, ita ce wato mautul faja. Ta ce wato wi biye da ni man tarauna, wanda kuke gani na wannan yara, ainuhu furaruhu, ta ce jikinsa wato furaruhu shine hakikanin lamarinsa. An gane ko? Furaruhu shine hakikaninsa, ma'ana sanin shi yadda kuka ga jikinsa haka suke. Wato wi ta ce biye da ni man tarauna, wanda kuke gani na wannan yara, ainuhu ma'ana jikinsa, furaruhu shine hakikanin lamarinsa. Wa tarjumanu husfiraruhu, rawayar jikinsa ita ce bayanin halin da yake ciki. Saboda shi farin mutum idan yunwa ta bige shi kodewa yake yi masara. Kusuwa buguyati ahadihim surda ta ce matukar abin neman ɗayan surdatun, wato ita ce gurasa. An gane ko surda, ma'ana gurasa shine karshen wato abin neman ɗayansu. Kusuwa buguya ya sako bigiya, yawa kusuwa bigiyati ahadihim surda, wato karshen abin neman ɗayansu surda, wato ita ce gurasa. A Hausa akan fassara sai a ce maratu, shine suke fassara sarri. Sai ya ce wa kusara umniyatihi burda, wato shine karshen gurinsa, wato burda shine bargon da zai wato rufa da shi. Lafazin umniya wato shine guri kenan, jam'unsa shine amani. Ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala wannan can cikin suratul baqara, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليهاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا. Duk da cewa anan wasu daga cikin malamai sun fassara cewa sai tsantsar karatu kawai ba tare da fahimtar abin da yake cikin sa. Kamar yadda in ka koma a cikin suratul haji, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyatihi ay fi qira'atihi fi tilawatihi. To shine anan kace wa kusara umniyatihi, wato karshen gurinsa burda shine mayafin da zai rufa da shi. Tace wa kuntu alaitu, ni kwa na kasance nayi rantsuwa da Ubangiji na, lillazina yu'uluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Lafazin alaitu min al-ilani, al-ila bi ma'ana al-halif. Allah abzul al-hurra, tace bazan wulakanta wato ruwan huskata, ma'ana mutunci na, illa lil-hurri, wato sai ga dana kwarai. Ma'ana ba wanda zan yi masa ilmurya in zo na nemi cewa ya taimaka min sai mutumin kirki wanda yake dana kwarai. Walau anni mutu min ad-durr, tace kai koda zan mutu saboda tsananin talauci. Wa qad najatil qaruna bi an tujada inda kumul maquna, tace tabbas al-qaruna zuciyata najatini, wato ta gana da ni, ta bani shawara, ta sanar da ni, bi an tujada inda kumul maquna, cewa abun ku za a samu taimako da agaji. Wa abanatini firasatul hauba, wato tsinkaye na zuciya wanda Allah yake ba bawansa. Wa abanatini ta sanar da ni, bi annakum yanabi'ul hibai, cewa ku ne wato mabubbuga ta dukkan kyauta. Bi annakum yanabi'ul hibai, cewa ku ne mabubbugar kyauta. Lafazin yanabi jam'i ne na yambu. Ga ya can wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yambu'a. Lafazin yanabi kuma ga ya can cikin suratul zumar, alam tara anna allaha anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard, shine tace bi annakum yanabi'ul hibai, cewa ku ne mabubbugar kyauta. Fanaddarallahu ra'an, Allah ya kyautata fuskar mutumin da abarra kasami, wato ya cika min rantsuwa ta bai sa ba nayi kafara. An gane ko addu'a ce take fanaddarallahu ra'an, Allah ya kyautata fuskar mutumin da abarra kasami, wato ya cika min rantsuwa ta. Lafazin naddara minan nadra ne, ga ya can walaqahum nadratan wasurura, ga ya can tarifu fi wujuhihim nadratan na'im, kuma ga ya a hadisi mazala sallallahu alaihi wasallama yana fada naddarallahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha. wasaddaka tawassumi, mutumin da ya gasgata wato lurata. Inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin, at-tawassum shine lura da abu har ka fito da alamar da za ta bambanta shi da sauran abubuwa. Wa nazara ilayya bi aynin, mutumin da ya kalle ni da wata idaniya, wadda al-jumud wato taurin hannu, yuqdhiha ke sanya mata kwamsa. Al-jud an gane ko, kuma kyauta, wa yuqdhiha wato take gusar da wannan kwamsa. Lafazin al-qadha wato ita ce kwamsa, an gane ko, wadda take fitowa a idan mutum bayan tashi daga bacci. Shine tace wa nazara ilayya, mutumin da ya kalle ni bi ainin da idaniya, wadda al-jumud taurin hannu, yuqdhiha wato ke sanya mata kwamsa, wanda kuma al-jud kyauta, wa yuqdhiha wato ke fitar mata da kwamsa. Ma'ana mutumin da ya san cewa ruwa ba kayan kurai bace, an gane ko, mutumin da ya tabbata yayi sanin cewa kyauta wato ita ce abin yabo. Qala al-Harith ibn Hammam, al-Harith dan Hammam yake fada, fahimna li bara'ati ibaratiha wa mulahisti'aratiha, yace fahimna sai muka dimauta, min hama yahimu hayman ne, idan aka ce hama shine ma'ana ya dimauta bai san ba inda ya dosa. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke fada, washu ara'u yattabi'uhumul ghawun, alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Fahimna sai muka dimauta, li bara'ati ibaratiha, wato saboda kwarewar kalmominta. Bara'a shine wato kwarewa, an gane ku, me yake nihi anan iya zance shine fasaha. Fahimna sai muka dimauta, li bara'ati ibaratiha, saboda fasahar wato zancenta. Wa mulahisti'aratiha, wato da kyawun isti'aratiha, aran kalima a bata wata ma'ana ta daban, alhali kuma ga abinda ake nihi shine kenan isti'ara a waɗancan kalmomi, wanda yayi amfani da gabbai na dan adam amma game da bayanin halin da ake ciki. Wa qulna laha, sai muka ce da ita, kad fatana kalamuki, tabbas zancenki wato ya fitinci hankalinmu. Fa kaifa ilhamuki, yaya sakarki take, ma'ana wannan fa zubabban zance ne. Fa kaifa ilhamuki, kakawakarki take. Ilham wato shine saka, me yake nihi da saka anan? Tsara zance kenan, shine waka. Fa kaifa ilhamuki, wato kaka tsararren zancenki yake, ma'ana waka. Faqalat, sai ta fada, tace ufajjiru sakhra, tace ni ce fa nake gudanar da fandutsi, wato ya ringa kulkulo da ruwa, ni ne nake fasa fandutsi ya ringa kulkulo da ruwa. Wala fakara, tace amma haba alfahari bane, ba dan alfahari ba. Ufajjiru sakhra, ni ke fasa fandutsi ya ringa fitar da ruwa, in nayi waka. Wala fakara, ba dan alfahari ba. Fa kulna, sai muka ce da ita, in ja'altina min ruwatiki lam nabkhal bi muwasatiki, in har kin maida mu daga cikin marwaitanki waɗanda za su rawaito waƙoƙinki, waƙe-waƙenki, to lam nabkhal bi muwasatiki, wato ba za mu yi ruwa game da taimaka miki da aka zame ki. Fa qalat, sai ta fada, sai ta ce la'uriyannakum awwalan shi'ari thumma la'urawiyannakum ash'ari, tace a farko zan nuna muku shi'ari wato rigata, kusan yanayin da nake ciki da halin da nake cikin sa na kunci. Thumma la'urawiyannakum ash'ari, bayan haka sannan na rawaito muku da waƙe-waƙe na. Al-Harith yake fada, fa abrazat ruduna dir'in darisin, wato sai ta fito musu da wani hannun riga darisin, wanda yake tsoho, an gane ko wanda yake yakuki fa abrazat sai ta fito da ruduna dir'in wato hannun riga darisin wanda yake kokekke wanda yake yasufa wa barazat birzata ajuzin dardabisi sai ta fito irin fitowar datti tsohuwa wadda take wato mai matukar makirci an gane ko in aka ce dardabis wadda take mai matukar makirci kenan wa ansha attaqulu sai ta sabu waka tana fada ashku ila allahi ishtika almari raiba zamanil mutaaddal bagid ya qaumu inni min unasin banau dahran wajafunu dahri anhum ghadid fakharuhum laysa lahu dafi'un wasituhum bainal wara mustafid kanu idha manju'atun a'wazat fis sanati shahabai raudan arid tushabbu lissarina niranuhum wayud'imuna dhayfa lahaman garid ma ba tajarul lahu musa giban wala li rawjin qala halal jarid فغيبت منهم صروف الردى بهار جود لم نخلها تجيب وأودعت منهم بطون الثرى وأودعت منهم بطون الثرى أسد التهامي وأسات المريض فمهما لي بعد المطايا المطى وموئني بعد اليفاء الحضيض وأفرخي ما تأتى لي تكي بوصله في كل يوم وميض إذا دع القانت في ليله مولاه نادوه بدمع يفيض يا رازق النعاب في أشه وجابر العظم الكثير المهيض أتهلنا اللهم من إرده من دنس الذم نكي رهيد يدفئ نار الجوء عنا ولو بمضقة من حاذر أو مخيض فهل فتى يكشف ما نابهم ويغنم الشكر الطويل الأريد فوالذي تعن النواسي له يوم وجوه الجمع سود وبيض لولاهم لم تبد لي صفحة ولا تصديت لنظم القريد تجي أشكو إلى الله zuwa ga Allah nake kai kukana kukan me kukan raibar zamani wato shine musibar zamani almutaaddi zamani wanda yake mai ketare iyaka albagir wanda yake abun ki domin ya zo da tsadi an gane ko zamanin da yake kunshe da tsanani ishtika almaridi irin kai kuka na marar lafiya tace ashku ila allah zuwa ga Allah nake kai kukan raibar zamani wato musibar zamani an gane ko ga yacin cikin suratul dur na tarabbasu bihi raibal manun an gane ko shine yace raibar zamani wato musibar zamani almutaaddi zamani mai ketare iyaka albagir wanda yake abin ki ishtika almarid zuwa ga Allah nake kai kuka na irin kukan kai kuka wato na marar lafiya wannan kenan minash shakwani walaysa minash shikaya ya qaumu tace ya ku jama'a inni min unasin tace ni ina daga cikin wasu mutane ganau waɗanda suka zauna daharan tsawon zamani wajafnu dahari wato fatar ido ta zamani gavid wato ta rintse anhum gabarunsu duk wata matsala ba su san da ita ba tsawon zamani zamani mai tsawo haka suka rayu cikin ni'ima suke lafazin ganau ga yacin ka allam tagna bil'ams ka allam yagna fiha shine yace ya qaumu ya ku mutane inni min unas ni ina daga cikin wasu jama'a ganan waɗanda suka zauna daharan tsawon zamani wajafnu dahari fatar idanu ta zamani gabe wato rintsatsace anhum gabarunsu fakaruhum ababan alfaharin su laisa lahu dafi'un, babu wani wanda ya isa ya ije. Kowa ya san mutanen ƙurai ne, wasituhum yaban su mustafir abu ne wanda yake ya kwararru ya watsu bainal wara tsakanin jama'a, kowa yabo yake da jinjinawa a kansu. Kanu su waɗannan mutane sun kasance idama nuja'atun, lokacin da makiyayar jama'a a awazat wato tawuyatu fisanati shahaba'i a cikin farar shekara, ita ce shekara ta fari, to waɗannan jama'a kanu sun kasance raudan dausayi ne a rid wato wanda yake wato mai kyakkyawan tsoro. An gane ko? Kanu su waɗannan jama'a sun kasance idama nuja'atun, a lokacin da makiyayar jama'a inda suke zuwa su samu abin da za su ci su sha, a awazat ta wuya tufi sanati shahaba a shekara wadda take fara, ita ce shekara ta fari, to sun kasance raudan wato dausayi ne a rid wanda yake mai ni'ima. Tushabbu ana hura niranuhum mutasu lisarina, ga waɗanda suke matafiya a dare. Tushabbu ana hura niranuhum mutasu lisarina, ga matafiyan dare. Wayud'imuna dhayfa, su ne suke ciyar da baƙo lahman garid, wato ɗanyen nama. An gane ko? Ba nama ba wanda yake marge ya jima a bushe, in an yi sannan a ɗauko a ɗan sa a miya, in aka yi baƙo kai tsaye ake kada dabba a yanka masa, a yi masa yanka. Idan kaga wannan kinaya ce game da cewa mani imtani masu arziki ne. Wayud'imuna dhayfa, su ne suke ciyar da baƙo lahman gari, wato ɗanyen nama. Kenan dabba za a yanka a yi masa abinci na a zo a gani. Ma ba ta jaru lahum sagiban, maƙwabcinsu bai taɓa kwana da yunwa ba. Gane ko? Ma ba ta lahum, ma ba ta jaru lahum, maƙwabcinsu bai taɓa kwana sagiban, wato da yunwa. Lafazin sagiban mina sagib ne, kar mu manta ya gabata wannan falakata hamala aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amu fi yawmin dhi masgaba wala li raw'in. Kuma makwabcinsu bai taɓa faɗa ya ce halal jarid, ya ce makara ta sha makanci tsakanina da gurina, li raw'in, saboda wani firgici. Aljarid ita ce makara, abinda yake zawaye banga-banga a makogoron mutum, ma'ana abinda yake tsaye masa a rai. Wala li raw'in, makwabci bai taɓa faɗa domin wani firgici ya ce halal jarid, wato makara ta sha makance tsakanina da gurina. Wanda wannan kasancewar asali karin magana ne, sun ce akwai An-Nu'man ibn al-Munzir, wani sarki ne wanda yake mai mugun hali, wanda shi rana biyu gare shi, in ya fito a rana ta farin ciki duk wanda ya haɗu da shi zai masa kyauta kyauta ta azo a gani, wanda kuma ya haɗu da shi a mummunar rinin, to shi kuma a ran nan kawai kanshi ne za a sauke, ma'ana kashe shi za a yi. To shi ne sai ya kasance akwai wani daga cikin waɗanda suke abokansa na kusa da shi, wanda yana daga cikin fadawansa, wanda shahararren mawaƙi ne shi ne Abid ibn al-Abras, sai ya haɗu da shi a cikin mummunar rinin. A lokacin nan sai yake ce masa, da a ce a jiya ne ka haɗu da mu, da mun maka kyauta ta abin a zo a gani. Sai ya ce masa, ya ce to ai ni ko babu wani abu wanda yake mafi kima mafi tsada a gona sama da rayuwata. Sai ya ce masa, la sabila ila zalik, babu wata hanya wadda za a wannan kinka. A lokacin nan shi kuma sai ya sabu waka yake yabansa, a cikin wakar ne sai yake cewa halal jarir, wannan sai ya ce masa, ya rera masa waka, sai ya ce masa halal jarir dunal kari, makara ta sha makance tsakanina da waka, ai ba na iya ba. To shine sai abin ya zama tokarin magana, suke cewa halal jari, ma'ana makara ta sha makance tsakanin shi da gurin shi. Shine sai yake faɗa, sai ya ce فغيبت منهم صروف الردى وتصروف الردى ججويا واتا الردى حلكا فغيبت منهم تاكفر مسدى بهار جودين وتكوجنا نكيوتا لم نخلها تجيب واندبو متبزة تنشي وزات كفي duwasu kogina duwasu tekuna nasu na kyauta wato juyawar hallaka ta zamani ma'ana ta kafar da su wanda bamu taba zaton cewa za su kafi tace wa udi atminhum budunus sara usudat tahani wato daga cikin su an bada usudat tahani zakuna wadanda suke na neman tsaro da kariya an bada su ga budunus sara wato cikin kasa wa usatal marid da waɗanda suke masana game da fadar marar lafiya ko kuma kace masu magance fadan marar lafiya sune kenan likitoci masu taimakawa wa udi atminhum budunus sara usdat tahami wato zakuna na attahami wanda ake neman tsaro da kariya da su wa udi at an bada su ga budunus sara wato cikin kasa ma'ana sun mutu wa usatal marid da waɗanda suke masu magance fada ta marar lafiya wanda kar mu manta lafazin usa jam'i ne na asin ya gabata fa hal min hurrin asin ya usata qaulil marid wa usatal qaulil marid sai yace fa mahamali wato tace wurin labtuna ba'adal maqaya wato bayan taguwai almada tace yanzu gadan bayana ne fa mahamali tace wurin labtuna almada a yanzu tace gadan bayana ne ba adal mabaya bayan da ta guwai ne ma'ana raƙumma ne nake labta ma kaya to yanzu a bayana nake labtar su tace wa maudini mazauni na alhadi tace kurami ne ba adal yafa'i bayan da akan tudu nake zama kasan duk wanda yake da wadata mutum wanda yake mai kyauta a cikin larabawa baya gida a kurani saman tudu yake da wanda yake jarimi sai matsoraci ko marowaci yake yin gida a kurani shi marowaci dan kar a hango wutar gidan shi a zo a nemi cewa ya taimaka matsoraci dan kar a kawo masa farmaki sai ya nemi kurani anan yake yin gida amma shi duk wanda yake jarimi wanda yake kasaitacce ko wanda yake wato karim wanda yake mai yawan kyauta mutum mai karamci to a tudu yake yin gida saboda haka zaka ga galibin gidajen su me ake fada in ka koma Madina wannan awali ake kiran su awali jami'i ne na aliya aliya shine tudu shine wa maudini ba'da li yafa'il habib tace kurami wato ko kace karkashin dutse wa maudini shine mazauni na ba'adal yafa'i bayan tudu wanda da a tudu muke zauna amma yanzu mun koma kurami ko kuma mun koma karkashin dutse wa afruki tace waɗannan ɗan tsaki nawa mata atali wato baka taƙaitawa tashtaki wato tana kuka an gane ko mata atali ba ta takaitawa tashtaki tana kai kukan bukusan wato tsanani na talauci lahu wa midun wanda yake da walkawa fi kulli yawmin a kowane yini wa afruhi wato ɗan tsaki na me take nihi ma'ana wannan ƴaƴan nata mata atali ba sa takaitawa tashtaki wato suna kai kukan bukusan wato shine kunci lahu wa midun kuncin da yake da walkawa fi kulli yawmin a kowane yini abin karuwa yake idza da alqanitu fi laylihi idan mai kankan da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala mai bautar sa mai bauta masa idza da a idan yayi addu'a ya kirayi ubangijin sa idza da a maulahu fi laylihi idan ya kirayi ubangijin sa fi laylihi a cikin daren sa su ko wannan yara na dauhu sai su kirayi ubangijin su bidam in yafir wato da wani hawaye wanda yake kurara alqanit shine wato wanda yake mai bautar Allah wanda asali min al-qunut ne al-qunut ma'ana dena bin da kusan ma'ana goma lafazin al-qunut yake da shi an gane ko shine kamar yadda can ubangiji ta'ala yake faɗa amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahzaru al-akhirata wa yarju rahmatar rabbi al-qanit anan bi ma'ana al-abid ya can kuma wa kanat min al-qaniti shine yace idza da al-qanitu idan mai bautar Allah da'a ya kirayi maulahu ubangijinsa fi lailihi a cikin daransa su wannan yara na dauhu sai su kiraye shi bidan inda hawaye ya figu wanda yake kwarara ga yace wa idza sami kuma unzila ila ar-rasuli tara ayunahum tafidu min ad-dami mimma arafu min al-haqq wala alal ladhina idha ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa ayunuhum tafidu min ad-dami hazanan alla yajidu ma yunfiqun ya raziqan na'ali tace ya ubangijin dake azurta wato dan hankaka fi ushihi a cikin shekarsa wajabir al-azim al-kasiri kasir al-mahiri ya ubangijin dake tsara kashi al-kasir kiryayye al-mahir mai koma karyewa bayan an dora tace atihilana allahumma ya allah ka kaddara mana man mutuman da irduhu mutuncinsa naqiyun tsabtatacce ne rahidun wankakke ne min dalal sirrani wato game da datti wanda yake na zargi wanda wannan addu'a ita ce dai addu'a almajirai in za a fita bara ya raziqan na'abi fi ushihi kuma ita ce addu'a ta madura wannan gungune duk wani maduri da ka sani wannan addu'a ita ce suke yi in za su dora mutum in yazo yana muzamur jan shi yana tohuwa wannan addu'a ce suke ya raziqan na'abi fi ushihi wajabir al-azim al-kasir al-mahidi wani maduri yake bani labari yace wannan addu'a ita ce muke wajabir al-azim al-kasir al-mahidi ya mai tsara kashi wanda yake karyayye al-mahid mai koma karyewa bayan an dora ka san shi in ya kasance karaya ta kasance ta maimaituto tana da wuyan lamari a ce an dora a farko bayan karyewa ta farko sannan kuma ya saki karyewa a ce a koma dorawa to abu ne wanda yake yana da wahala to shine anan take yawan ubangiji subhanahu wataala da wannan sifa ya raziqan na'abi ya mai azurta wato dan hankaka shine suka ce shi hankaka idan kwansa ya kenke shi to yakan ga jikin dan yayi jajjawur a lokacin nan sai su kaurace sai su bar shi su kyamace shi sai bayan sati guda sannan sai su dawo in suka dawo kuma jikin yayi baki to a lokacin nan cikin wannan satin shi wannan dan takwab na hankaka yakan bude bakin shi ubangiji ta'ala yake koro masa abinci kwaruka suke zawa suke shiga bakin shi yana ci shine su kowayan sun ga jikin yayi jajjawur sun kaurace sun bar shi sai bayan sati guda suke dawowa to shine anan yace ya raziqan na'abi ya ubangijin dake azurta dan hankaka fi ushihi a cikin shekarsa wajabir al-azim al-kasir ya ubangijin dake tsara kashi kareye al-mahid mai koma karyewa bayan dore atihilana allahumma ya allah ka kaddara mana man mutuman da irduhu mutuncinsa naqiyun sabine rahidun wankakke ne min da nasib zanni wato game da datti wanda yake na zargi me ake ni zargi ta ce ruwa shine yudfiu naral ju'i anna mutuman da zai ije mana wutar yunwa walau bi mazqatin koda da wani farau farau ne min hazirin wato na nono kindirmu aw makhilin ko wanda yake gwangi idan aka ce makhil nono gwangi wanda an kada an fitar da mai daga cikin shi an gane hazir kuma shine wanda yake kenan kindirmu idan aka ce mazqa shine wato horo horo kenan kamar madara a zo a zuba mata ruwa kamar yadda ake an gane ko gumba ake sa mata ruwa shine da ake kira maska. Fa hal fatan tace wan shin ko a samu wani mutumin kwarai yakshi kuma na bahum wanda zai yayi abin da ya same su na bala'i da musiba wa yaknamu shukra tawilal ari wato yaribanci wato godiya wanda take mai tsawo al'arid wanda take mai fadin gaske kayacin wa idza massahu sharru fazu du'ain ari tace wa yaknamu yaribanci ashukura godiya abawila mai nisa al'arid kace mai fadi ko kuma kace mai yawa fa wallazi tace rantsuwa nake da ubangijin da ta'anun nawasi lahu wato kokowar kan jama'a ke kaskanta gare shi yauma a cikin yinin da wujuhul jami'i wato fuskokin taron jama'a sudun wasu sun yi baki lut wa bidun wasu sun yi fari fa wallazi rantsuwa nake da ubangijin da ta'anun nawasi lahu wato makwalkwatar kan jama'a ke kaskanta gare shi ta'anu ga ya can wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum lafazin annawasi jam'i ne na nasiya yu'raful mujrimuna bi simahum fa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam la nasfa an bin nasiya nasiyatin kadibatin khabiya yawma a cikin yinin da tace wujuhul jam'i kuskokin jama'a sudun wasu baqaqi ne lut wa bidun wasu kuma farare ne kenan yinin alqiyama yawma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuh laulahum tace in ba dan waɗannan yara lam tabdu li safhatun tace sharan fuska ta ba zai bayyana ga wani ba tace wala tasaddait tace wallahi da ba zan bujuro bale nazmil qari wato ga tsara waka ga yacin amma man istagana fa anta lahu tasadda shine tace wala tasaddait da ban bujuro ba li nazmil qari wato ga tsara waka قال الراوي مرويتين سي yake fada fa wallahi yace rantsuwa nake da ubangiji na laqad saddat bi abiyatiha a asharul qulubi tabbas ita wannan mata wato ta keta tsake tsakin zukatan jama'a da waɗannan baituka nata ma'ana ta tsaga tsake tsakin zukatan jama'a lafazin a ashar jam'i ne na ushur an gane ko ushur yanki daga cikin goma ma'anar shi anan tsaki tsakin zuciya kamar yadda can Imrul Qais yake fada a cikin mu'allaqarsa a Fatima ma halan ba'da hadha tadalluli wa in kunti qad azmati surmi fa ajmili wa a Fatima ma halan ba'da hadha tadalluli wa in kunti qad azmati surmi fa ajmili wa in taku qad sa'at kimni khaliqatun فصلي ثيابي من ثيابي كتنصلي أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي وما ظرفت عيناك إلا لتدربي وما ظرفت عيناك إلا لتدربي بسهميك في أعشار قلب مقتلي الشاهد وما ظرفت عيناك إلا لتدربي بسهميك في أعشار قلب مقتلي shine yace laqad saddat yace haqiqa ta keta a asharal qulubi wato zukatan tsake tsakin zukatan jama'a ma'ana tayi kucin kucin da su bi aliyati ha da waɗannan baituka nata wa astakhrajat khabayil juyubi kuma ta fito da abubuwan da ke boye a cikin aljuhon jama'a lafazin aljuyub jam'i ne na jay ta fito da abubuwan da ke koye a cikin aljuhon jama'a hatta ma haha mandinu hulimtina har aka kai mutumin da al'adarsa da dabi'arsa neman a bashi shi ma sai da ya dauka ya bada mandinu wanda al'adar shi da dabi'ar shi alimtina hu neman a bashi hatta ma haha shi ma sai da ya dauka ya bata warta halifu rifdiha man lam nakalhu yartahu wartaha wato yayi murna yaji dadi li rifdiha ga kyautar da muka mata da taimakawar da muka mata mallam na kalhu wanda ma ba mu yi zaton yarta hu zai yi farin ciki falan mafa'u ama jaybuha tibran lokacin da aljihunta ya cika tibran wato da kudi idan aka ce tibr shine wato ta mata zinare kenan kafin a sanya cikin wuta a gusar da dattin wa aulaha kullun min nabirran kowanne daga cikin mu wato ya bata iya alkhairin sa ma'ana ya kyautata mata tawallat sai ta juya baya ya tuluhal asagir waɗannan kankanan yara suna biye da ita wa fuha bishukuri fagir bakin ta fagir yana cike bishukuri game da godiya fa ashir wannan fashira abad fashira abad fa fashira fashira abatil jama'atu ba'da mamarriha fashira abatil jama'atu ba'da mamarriha jama'a wato sai suka ringa daga wuya suna hange ba'da mamarriha bayan shudewar ta ila sabriha wato izuwa jarrabata cewa mabukaciya ce ko da gaskin li tabluwa mawaki abirriha dan jama'a su jarraba wato ma'aukar alkhairus ngani ko li tabluwa dan su jarraba mawaki'a wato birriha ma'aukar alkhairus ga ya can fala uqsimu bi mawaki'in nujum sai yace fakafaltu lahum sina lamunci musu bistinbadi sirril marmuz game da binciko asiri wanda yake koyayye ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ونهضت يجي سينا زابرا أقفو أثر الأجوز إنا بير ساون إتوان الزوهوا حتى انتهت إلى سوك مغتصة بالأنام حتى تكاكي إزوا وتكاسوا ودتكي ماكري بجماعة غايتم وطعاما ذا غصة wa'adaban alima muktasatin bizihani kasuwa ce wadda take abin kibanta game da cunkoson jama'a fangamasat fil gumari wato sai ta dirmiyo a cikin taron jama'a fangamasat sai ta kutsa fil gumari a cikin taron jama'a wammalasat minas sibiyati al-agmar wato sai ta kurce daga wannan kankanan yara waɗanda suke wawaye yaran ma ashe na haya ne dama thumma ajat bi kuluwin bali sannan sai ta karkata da zuciya wohintacciya game da duk wata matsala ila masjidin khalil zuwa wani masallaci wanda yake wohintacce kadaitacce fa amadatil jilbaba wato sai ta gusar da wannan doguwar riga ta tube jilbab ita ce doguwar riga da mace take sawa tun daga sama har ƙasa ga yacin ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihin wa nabatin niqaba wato ta tube wannan niqabi an gane ko wa nabatin niqaba wato ta kware wannan niqabi marifin huska wa ana almahuha min khasasil bali yace ni ku ina leƙenta min kasasil babi daga tsagar kyauri wa ana almahuha ina leƙenta min kasasil babi daga kofa tsaga wadda take ta kyauri wa arqubu ma satubdi min alhujabi ina jiran menene za ta bayyana na abun mamaki falan man saratu uhubatul khafari lokacin da wato ta kware tattali na kunya ma'ana shine wannan niqabi marfin huska yace ra'aytu muhayya abi zaidin qad safara sai naga huskar abu zaid ce ta bayyana fahamtu ana ahjuma alaihi yace sai nayi famar na mamaye shi nayi niyyar na mamaye shi li u'annifahu dan in masa Allah wadai alama ajra ilaihi akan abin da ya janyo ma kansa na kayan kunya fasalanqa islinqa almutamarridina sai yayi riran irin yin riran na waɗanda suke masu tsaurin kai waɗanda ba sa jin hus a wajen barna thumma rafa'a akiratal mugarridina, sannan sai ya daga murya ta masu rera waka, wanda fa'a ya ingizo yunshidu yana mai sabar waka. Ya laita shiri a dahari, a haɗa ilman bi kadari, wahal darakun hagauri fil kadi'i am laysa yadri, kam qad qamartu banihi bi hilati wa bi makri, wa kam barazatu bi urfin alayhim wa bi nukri, asdadu qauman bi wa'adhin wa akarin bi shi'ri, wa astabizzu bi khallin aqlan wa aqlan bi khamri, wa taratan ana sakhrun wa taratan uktu sakhrin, wa law salaktu sabilan ma'lufatan tula umri, lakaba jilihi wa qadihi wa dama usri wa khusri, fa kulli man la mahadha uzri fa dunaka uzri. Yace ya laita shiri, yace kai can sani na a dahari a hada ilman bi kadari, washin yanzu zamani na ya kewaye da sanin matsayina, zamanina ma ya san ni kowa ne. A dahari a haba ilman bi kadari, yanzu zamanina yanzu ya kewaye da sanin wato matsayina da darajata. Yace wa hal dara kun hagauri, yace wai shin zamanina ya san hakikanin wato zurfin wayo na filkada'i game da yaudara amlan sayyadari ko kuma bai sani ba. Yace kam gal kamar tubanihi, yace zamani fa ni ne so nawa yace na rinjayi ƴaƴansa bi hilati da wayo na wabi makari da makirci na, ɗan zamani nawa ne yaudare su. Yace wa kam barastu, yace so da yawa na kan fito bi urfin da abu wanda yake sananne alaihim abun su, wabi nukurin wani lokaci in fito da abin da basu san da shi ba. Yace asdadu qauman bi wa'zi, wasu jama'ar yace da wa'azi nake horauce su. An gane ko? Kamar yadda a makama albarka idiya ai da wa'azi ya horauce jama'a. Wa akharina, yace wasu jama'ar kuma bi shi'r, yace da waka. Wa astafizu, yace wa astafizu bi khallin aqlan, wani hankali yace da ma'ul khall shine vinegar, yace da shi yace nake rarrabta shi. Shi ma'ul khall haka da yake, amma mu ba mu da shi a nan a Hausa. An gane ko? Shine kenan a Turanci suke kiran shi vinegar. Wa astafizu, yace ina rarrabta aqlan wani hankali bi kallin wato da vinegar, wa akla wa aqlan wani hankalin ku bi kamri, yace sai da giya. Idan mutum mai tsauri ne, ga yacin wa in ka dole yastafizunaka, ga kuma wastafiz man istata'ta minhum bi sautik. Wa astafizu, ina rarrauta aqlan wani hankali bi kallin wato da ma'ul khall, wa aqlan wani hankalin kuma bi kamrin, yace da giya nake rarrauta shi. Wa taratan, wani lattin ana sakarun, yace ni ne sakar, wanda wani shahararren mawaki ne. Wa taratan uktu sakri, wani lattin kuma ni ɗan uwar sakar ce, ita ce Khansa. Kenan wani lokaci namiji, wani lokaci mace. Walau salaktu sabilan, yace inda na bi hanya ma'lufatan, wadda take sananna dole umri tsawon rayuwata, yace la khaba kidihi, yace da kibiyata ta caca, yace da ta taɗe. Wa qadihi, wato da akushi na shi ma da ya taɓe. Wa dama usri, talauci na yace da ya dawwama. Wa kusri, da taɗewata, yace fa kulli mallama, ka faɗa ga duk wanda ya zargi na, duk wanda ya zarge ni ka faɗa masa, ka ce da shi haza uzri, wannan shi ne uzri hamzari na, fa dunaka uzri, dan haka karɓi hamzari na, a zauna lafiya. Qala al-Haris ibn Hammam, al-Haris dan Hammam yace falamma zahartu ala jaliyati amrihi, lokacin da wato na hango wato hakikanin lamarinsa, wa badi'ati imrihi, wato da kayataccen imrihi wato lamarinsa. An gane ko? Wa badi'ati da kayataccen imrihi, abun mamakinsa, wa ma zakrafa fi shi'rihi min uzrihi, da abin da ya kawata na hamzarinsa wato a cikin wakarsa. Alimtu, sai nayi sani, anna shaytana kul marida, lalle shaytaninsa shaytani ne wanda yake mai tsaurin kai, la yasma'u tahnida, wanda baya sauraron alawadai. An gane ko? Alimtu anna shaytana kul marida, sai na san cewa shaytaninsa mai tsaurin kai, la yasma'u tahnida, ma'ana baya sauraron alawadai, dan ka zarge shi ka kushe shi, shi bai damu ba. Wala yaf'alu illa ma yuridu, baya aikata komai sai abin da yake nihi yake so. Fasanaitu ila ashabi, inani, sine juya wato raga mata izuwa abokaina, wa absastuhum wa absastuhum ma asbatahu iyani, wato na daidaita musu abin da idanuna wato suka tabbatar da shi, suka gani da idansu. Fawajamu, jama'a sai suka yi shuru dan bakin ciki da bacin rai, li bai'atil jawa'iz, ga tuzartar kyautukan da suka yi, wata ahadu ala maharmatil ajaiz, suka yi alkawali nan gaba duk wata tsohuwa ko ta yi ta kanta. An gane ko? Ala maharmatil ajaiz, a bisa haramta ma duk wasu dattawa, saboda ita wannan tsohuwa ta zo ta yau gare su. Nan insha Allah za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.